أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewa sa da kadartawa sa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na ranar alhamis wanda ya daidai da 6 ga watan zulqa'ida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dace ma 23 ga watan 4 miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu na daura cikin wannan littafi da muka fara shine al-Muqiza da idan ba manta ba wannan zai zamanto shine majalisin mu na nabiyar ko nabiyar a cikin wannan littafi da mun kusa zawa ƙarshen shi da Allah ya zamanto wannan darasi shine zai zamanto ƙarshen wannan darasi da ikon Allah yanda dai lokaci wato ya ba mu dan ba manta ba mun tsaya a nau'i da malam ya kawo mana nau'i na 22 mun fara ganin shi mun gani abin da ya shafi al-makhluq a yau da taimakon Allah subhanahu wataala inda zan matashi shine inda malam ya kawo mana fada akan abin da ya shafi at-tahammul dan wannan kamar fasali ne malam ya kawo da bandin da bai mishi ba alama wanda suke da littafi da su gani kamar ya hada shi daga cikin abin da ya shafi wanda al-makhluq amma dai fasali ne wanda yake nau'i ne daban daga cikin nau'i kana ulumul hadis shine malam yake cewa la tushtaratu al-adala hala al-tahammul wato malamai bisu malaman hadisi bisu yi ishtirati bisu tabbatar da cewa sai wani wanda yake adali lokacin da zai karbi hadisi lokacin da rawi yazo zai karbi hadisi ba a ce ba sai wanda yake adali zai karba sani za a iya zauwa cikin karatu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abu kaza ka guri ma yi an fahimta ai kuma ka guri ba mai bane ba adali bane to shine malam yace la tushtaratu al-adalatu ala at-tahammul ba yi ishtirazin cewa dole sai adali wajen karba hadisi lokacin da za a karba bal malam yace bari halatul ada faysihu sama'uhu sama'uhu al-kafir wa fajir wa subyan yace bari ana yin ishtiradin cewa sai adali zai ba da labarin hadisi idan karba ba a yi ba ishtiradi ba shartanta ba cewa wajen karba hadisi sai wanda yake adali a yaro yana iya wanda yake kahuri ma yana iya saurara amma to wajen ada wajen badawa to nan dole sai an yi ishtiradi an fahimta dole sai wanda yake musulmi wanda yake mai hankali wanda yake ba kafiri ba wanda yake ba fajiri ba kenan shine malam sai ya ce faysihu sama'uhu kafiran wa fajiran wa subyan faqad rawa jubair bin mut'im radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghrib al-tur fa sami'a dhalika hal shirkihi wa rawahu mu'mina wato jubair bin mut'im ya rawaito mana hadisi cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana yin sallar magriba da suratul tur a magriba manzon Allah yana karanta suratul tur to yaushe ne Jubair ya ji wannan ya yi shi lokacin yana kafuri mai musulunta amma lokacin da yake rawaito hadisin yana gine yana musulmi wanda yake mummuni kenan ka gani ba a ce ba a kai wannan hadisin naka lokacin da ka ji shi kana kafuri ba zan makarba a yanzu ayya musulunta ya kyautata imani shi ne yazo yake ba mu labarin abin da yaji zamanin lokacin yana kawo shi sama da mai suka ce kenan ba za a shar'anta ba a shar'anta shartanta cewa dole sai wanda yake adali zai bada wato ruwa malam sai yace wasalah al muhaddisuna ala ja'alihim sama'a ibni 5 sinin sama'an wal mu'tabaru inma huwa ahliyatul fahm wat tamyiz malamai hadisi sun yi shartantar da cewa wajen sauraro malami ya ji sauraron hadisi sun sa yaro wanda yake misali shekara 5 suka ce saura idan ya saurari hadisi za a iya karfa wanda yake da shekara 5 amma dai sai malamai suka ce a abinda ake aitibari da shi abinda ake lura akan wannan shine kawai al-fahm wa at-tamyiz yaron yana da radewa zai iya rarrabe abu kaza zai iya wato fahimta abu zaka samu wanda misali a shekara 5 ko 6 ko 7 yana da tamyiz zai iya bayyane ma zai iya jin abinda zai iya kiyaye shi har lokacin da ya girma ya bada labari yanda yake kuma wani kuma za a same shi a wannan shekaran ba zai iya ba za a same shi ya kai shekara 10 kaza ya balaga amma wani abu ba zai iya kiyaye saboda la'alla bai da tamyizi ko kuma babu kaihin wato ruku a tattare da shi kenan wannan abin da ya shafi at-tahammul sai malam ya kawo mana wata mas'ala a karkashin wannan babu yace su tasarrufu fil hadis bil ma'ana ila sahibi al kitab aw al jiz wato ya halatta mutun yayi tasarrufi a cikin isnadi da ma'ana zuwa ga ma'abucin littafin ko kuma wani juzi kamar yanzu lokacin da kazo zaka karanta wani littafi kace qala al imamu imamu al bukhari ko kuma yaqulu al imamu al bukhari idan ka kai ka ƙara wani abu da tasarrufi cikin ma'anai maganar da ka kawo ta muhallafi amma dai ba kai ba mine baka canza ba bai taba ma ba matanin bai taba ba matanin cewa ka ƙara wani abu ko kuma ka rage wani abu yadda aka nan malam sai ya ce mana wa kulli haba'dun an yuzida fil alqab ruwati fi dalika amma an karhanta cewa alqabun marawaitan hadisi misali an rawaito mana hadisi imamu bukhari ya rawaito hadisi yace haddathana isma'il bin muhammad haka kawai yace to kai makruhi ne wajen malaman hadisi kazo kace haddathana al-hafiz isma'il bin muhammad kaga karin al-hafiz saboda shi imamu bukhari da ya rawaito ai bai kara ko kuma ka kara wani abu malam sai yace ko awa an yazida tarihi sama'i ko kuma kana da labari a wata ruwaya cewa wannan ruwayar da imamu bukhari ya rawaito daga muhammad bin isma'il ya ji ta ne a rana ta kaza kai ka zo amma shi bukhari bai bayyana ba kawai tayi muhaddathana muhammad bin isma'il kai da ka zo kai kace haddathana qala al imamu al bukhari haddathana muhammad bin isma'il ko haddathana muhammad bin isma'il bin muhammad sanata kaza ka kara shekara to kaga imamu al bukhari da bai sa ba shekaran nan to wannan bai halatta ba ka zo ka kara saboda ba haka ba ya kawo shi sai malam yace wa bi qira'ati man sami'u ko kuma ka kara da wa'anda suka jin ma misali ba kai kadai bane aka ba ku labari tare da wasu kace haddathana fulan ko kuma imamu bukhari ya kawo hadisi yace haddathana ibrahim bin muhammad sai kace wa ali bin madini ko kuma wani wasu wanda suke tattare ka kara to wannan shi ma bai halatta malai yace anta tasarrufi tagayir al asanid wa mutuni bai halatta lala li'annahu qadrun za'id 'ala al ma'na saboda wani wato wani gulgudo ne wanda ka kara a cikin ma'anar wannan isnadi kenan yanda muallif ya kawo isnadi haka ake so mutun ga kawo shi wannan shine amana wadda take ilmiya malai yace wala yasubu idza wasalta ila kitabin aw juz'in anta tasarrafa fi tagayir asanidihi wa mutunihi kuma malai yace bi halatta ya zamanto idan ka shiga samu wani littafi ko wani bangare na wani littafi ya zamanto ka canza wani abu wanda yake na isnadin shi ko kuma na matanin shi ka kawo wani abu da ma'ana ko kuma ka canza wani malai yace wali hadha qala shaykh ibn wahab yanbaghi an yunzar fihi hal yajibu aw huwa mustahsan wa qawya ba'dhum alwujuh ma tajwiz alriwaya bil ma'na wa qalu ma lahu an yataghayyar tasnif wa hadha kalam fihi dha'if malai yace ibn wahab yana cewa ai abin da yafi dacewa mutun ya duba wannan shin wajibi ne ko kuma abu ne wanda yake mustahabi ma wasu malamai sun karfafa cewa ya halatta mutun yana iya riwaya da ma'ana riwaya da ma'ana matakar ma'anar daidaici wasu malamai suka ce ka ya halatta mutun yana iya rawaito hadisin da ma'ana amma canza wani abu wanda zai canza wato abin da shi mutumin da ya faɗi to wannan bai halatta ba misali ko kamar littafi ka dauki littafin malami kaza sai zaman to anan ka san cewa malamin da yake kaza kuskure ne ka zo kai ka gyara wannan kuskuren a nassin tasnifin shi a wannan bai dace sai dai kai kai mi kamar yadda malamai suke kai hashiya kenan a ƙasa sai ka daidaita ka bayyana cewa abu kaza wanda malamin ya faɗi kaza ko kuskure ne ko hada ne ko wani abu makamanci amma ka taba wannan asalin wannan bai dace ba abu ne wanda ka taba wato abin da yake ba hurumin ka ba idan ka duba cikin manhajul bahs ma wannan ana mene ana kawo shi ina daga cikin manhajul bahs kada mutun ya zamanto ya taba wani abu wanda yake na wato malamai sai dai ka yi shi a hashiya ko kuma wani bangare daban malamin ya ce amma idza naqalna min juz'in shay'an ila tasanifin wa tarihi wa takhrijuna fa innahu laysa fi dhalika taghyirun lit tasnif al awwal kaga ne yace idan muka hakaito wani abu a cikin wani juz'i zuwa ga wani wato musannafat da muke yi ko kuma wani wato takhriji da muke yi yace wannan bai daga cikin wato canza ma'ana irin waccan wanda ake wani sani Imam Bukhari ya faɗi wata magana a wani waje kai ka zo kana rubuta littafi sai ka dauko wannan magana didi wani gurgurdan abin da kake so ka kawo hujja da shi sai ka kawo ka sa cikin littafin ka malamai suka ce wannan bai daga cikin wato canza ma'ana qultu Imam Zahabi yake cewa wala yasuqu taghyir zalika illa fi taqti' hadithin aw fi jami' ahadithil mutafarriqa isnaduha wahid fa yuqalu fihi wa bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace bai dacewa ya zamanto an canza wannan illa sai dai fi taqti'il hadith cewa ciccira wato abin da ya shafi hadisai zamanto daidai ma'anar inda kake so ka dauko ko kuma zaka hada wasu hadisai wanda suke a rarrabe wai wurare daban-daban zaka hada su a waje guda ko kuma wasu hadisai wanda kake so ka kawo su da ma'ana guda ko kuma ka buga wani littafi wanda ya takaita da wasu hadisai kamar kai kuma hadisin dogo ne mahallin shahid kake so ka kawo to wannan ya halatta amma sabanin wannan malamai suka ce bai dacewa ya zamanto ka canza wani abu ko kuma ka kara wani abu akan wannan yace ko kuma idan ya zamanto hadisin isnadin su guda ne amma hadisan daban-daban ne amma duka isnadin su suna zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka ce kina kana iya ka kawo sai ka ce wa bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai mas'ala ta bi malamin yake cewa tasammaha ba'dhum an yaqula sami'na fulan fi ma qara'ahu alayhi wasu malaman hadisi sun nuna halaccin cewa zaka iya cewa sami'tu fulan naji wani yace fi ma qara'ahu alayhi game da abin da aka karanta mushi kamar wajen malaman hadisi akwai al-qira'a qira'atu alayhi wajen misali ko ijaza ko kuma lokacin da malami zai bada hadisi wani ne yake karanta ma malamin shi kuma yana yi hadisan na malamin amma ba shi ne yake zo yana karanta muku a wani ne idan suka malamin yake bine yake karantawa ku kuma kuna rawaitawa shine malamin yace wasu malamai sun bada dama a irin wannan kada iya cewa sami'tu fulan kace naji malam wani alhali wa ya karanta alhali karanta mishi akai au yaqra'uhu alayhi ghayru ko kuma wani yana karantawa daban can lakin malam sai dai yace wa hadha ila kulli istilali yace sai dai wannan ya saba ma yanda yake istilalin malaman hadisi au min bada riwaya da ma'ana ko kuma sai dai zaman to daga babar riwaya hadisi da ma'ana wa minhu qawlul mu'arrikhin yana daga cikin fadar wato malaman tarihi sami'a fulanin wa fulanan cewa wani ya ji da wani wani sun ji da wani wannan malam yana nuna maka cewa idan malam aka karanta mishi hadisi kai ka ji daga mai karantawa lokacin da yake karanta idan ka zo ka daga ce ka ji daga wani sai dai ka ce an karanta ma wani kana ji duk da hadisan na wane ne na malamin saboda dukkan duka ana kiyayewa wajen siga kada mutun yayi ƙarya a bangaren wato dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masala ta uku malam yace idza afrada hadisan min misli nuskati hammam aw nuskati abi mushir fa inna hafiz ala al-ibarati jaza wafaqan kama yaqulu muslim fa dhakara ahadithan minha wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa fal muhaqqiq wa illa fal muhaqqiquna ala tarkhis fi tasarif as-sa'ir nan idan ya zamanto an kade ta wasu hadisi misali a nuskohi misali malai ce nuskat hammam nuskata hammam hammam bin munabbih yana da wata nuska wadda ta zamanto ta jima malamai da yawa sun fusko ta to wannan nuskan misali ka dauko ta zaka samu hadisan shi wanda suke ingantattu da yawa to lokacin da ka zo kake jero wannan hadisai kake jero wannan hadisan da shi ne malai sai yace fa zakara ahadithun mina in ka kaito nuskar tashi sai ka ce to ya ambaci wasu hadisai daga cikin su sai ka ce wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga sai ka kara fa zakara ahadith ya ambata hadisai a cikin nuskar tashi idan baka zo ba da cewa shi ya baka labari ko kuma wani abu makamancin haka wa illa mana yace in ba haka nan ba masu tahqiqi sun yi tarhisi sun zamanto sun halitta sun yi rangwame akan cewa mutum zai iya tasarrufi a cikin wannan nuskhai amma tasarrufi wanda yake madaidaici wanda bai wuce gona da iri ba ina wannan ma yana daga cikin wato masala duka ta jerin wato abinda ya shafi at-tahammul da al'ada masala ta hudu ma ne yace ikhtisarul hadisi wa taqdiruhu jaizun illa min yahillul ma'na wato ikhtisarul hadisi taƙaita hadisi ko kuma ciro wani guntu na hadisi yace wannan ya halatta matakar ma'anar ba ta kauce ba malai ce min tarhis yana daga cikin rangwame taqdimu matnin sami'ahu ala isnadin wa bil aks gabatar da wani matani da mutun yaji wato akan isnadi misali hadisi innamal a'malu binniyat ka san isnadin shi da imamu bukhari ya rawaito haddathana humaydi qala haddathana yahya qala haddathana muhammad qala haddathana alqama an ibn umar an abdullah ibn umar a masallaci ke da kai ya Abdullahi dan Umar yarda Allah ta Umar bin Khattab radiyallahu anhu to da kazo ka san wannan hadisin da isnadin shi to kana iya ka fara gabatar da matanin tukun isnadi sai kace ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mine innamal a'malu binniyat sai kace ga isnadin shi ka gabatar da isnadi wannan shi shima ya halatta shine malai yace ka an ka yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dadamu tawba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nadama tuba ne sai yace akhbarana bihi fulan an fulan an fulan an fulan ka gane ce wani ne babu labari daga wani zuwa wani amma da yasha kai ne ka gabatar da abin da ya shahi wato matan wannan ya halatta ko kuma ka ciro hadisi mahallin shahid da kake so shima wannan duka ya halatta matakar baka bata wato ma'ana hadisin ba an fahimta masala ta biyar malai yace idza saqa hadisi bi isnadin summa atba'ahu bi isnadin akhar wa qala mithlu fa hadha yajuzu lil hafiz al mumayyiz lil alfaz fa in ikhtalafa al lafz qala bi nahwihi aw qala bi ma'nahu aw bi nahwi min yace idan ya zamanto malamin hadisi ya rawaya ya kawo hadisi bi isnadin da wani isnadi summa atba'ahu bi isnadin akhar sannan bayan hadisin ya biyo shi da wani isnadi qala wa qala sai yace mithlu kwatan kwace shi to wannan ya halatta fa haza ya juzu amma ya halatta ga wani lil hafiz al mumayyiz lil alfaz game da malamin hadisi wanda yake iya bambance lafazza inda zaka samu imamu muslim yana daga cikin tartibin sahih muslim zaka ga yana da wannan abubuwa da yawa idan ka duba sahih muslim zaka ga ne yake kawo ma isnadi gashi nan jeri ya jero ya jero ya jero sai ya zo inda zai kawo ma hadisi sai ya ce ma mithlu ko ya ce ma bi nahwi ko ya ce ma bi ma'ana kana buni a zaka ga ya yawaita wannan cikin detail shi to wannan wato yana nuna maka wannan isnadin da aka kawo da mine da kwatankwacin wancan wato abin da ya shafi hadisin da ya gabata in yace bi mithli da kwatankwacin shi bi nahwihi da mi irin shi bi mithli mithli nahwihi ha wani shi a me bambancin misali bi nahwi misali bi misali to nahwi ne ba wata makamancin shi eh makamancin shi to kuma bi ma'ana huwa da ma'ana hadisin amma ya bambanta lafazi ya bambanta shi ma wancan bi nahwihi da makamancin shi kenan ba kwatankwacin shi ba irin shi tak 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 da lafazi to zaka gani in ka dauki sahihin muslim zaka gani shi yasa malamai yana daga cikin fiqi da muslim ma da suka yi asalin bukhari shi ne ta irin tartibin da muslim yake in kana karanta sayyidul muslim kai da kanka zaka rinka yin dadi kuma a karanta maka kai ka dinga saurara inda yake juro isnadi akwai wadari masala ta shidda malam yace za kala haddathana fulanun muzakara dalla ala wahnin ma idil muzakara bi tasamma fiya malam yace idan malam hadisi yazo yace ma wani ya ba mu labarin hadisi amma muzakara akan muzakara wannan yana nuni kan mene akwai rauni a cikin wannan hadisi saboda muzakara an danyi wato rangwame akan ta da yawa yace wa min at-tasahul yana daga cikin wato irin sakaki da akai as-samahu fi ghayr al-muqabala wato na muzakara ba tare da muqabala me muzakara shine da Allah malami yazo ba ku hadisi haka kawai a zo a zaro a karanto hadisai saboda tsarin hadisai mafi yawa ba irin namu bane irin da ba irin namu bane mafi yawa malaman da hadisan sun san ma'anarsu an san ma'ana an san ma'ana kawai zawa ne za a yi kawai a yi tilawa misali a karanto shi yasa wata ran Aisha da zaka yi karanto wanda ake san mu gani irin yanda malam ya kawo mana da yawa wasu karanta ne aka hawa ake yi sarda to duk da malamai su ma sun yi bayani kan cewa idan karantawa ta kai tana cire wasu ma'anu wannan zai zama to ijaza ba ta yi to sai zamanto idan irin wannan ne sai a yi muqabala in aka ida kuka ida kofi malamin sai ya baku nuska shi sai ku gani ku daidaita da taku da tashi shin daidai ce abinda ka rubuta daidai ne ko kuma ba daidai bane ba to wannan yana daga cikin shine malamin yace fa in kana kasirul ghalati lam yujza idan ya kasance malamin nan ya kasance yana da yawan ghalati ko abin da ka kai to akwai ghalati da yawa to wannan bai wadatu ba wa in jawazna malamin yace idan kuma muka halitta wannan zalika fa yasifu fi ma yasifu min al-ghalati dun al-maghlut yace to zai inganta abin da ya zamanto babu galadi a ciki na daga wanda ya kasance ke da kai galad wanda yake da yawa wa in nadara al-ghalat fa muhtamal idan ya zamanto kuma galad din ya zamanto dan kadan ne to akwai yiwuwa malai yace lakin la yajuzu lahu fi ma ba'da an yuhaddis min asli sai dai bai hadasa bai zamanto bayan wannan face ya bada labari daga asalin wato hadisin wanda yake ingantacce kina wannan duka malam yana mana bayani ne kan abin da ya shafi mine shine at-tahammul sai kawo ma mas'ala at-tahammul akwai mas'aloli wanda suke da yawa sai mas'ala ko nau'i ne 23 malam yace adabul muhaddis wato labudubba wanda suke na malaman hadisi da wanda yake neman hadisi wanda wannan nau'i ma malamai suna sanyo shi cikin mine cikin abin da ya shafi ulumul hadis zaka gani sai sun kawo maka adabu al-muhaddith mana yace abu na farko tashihun niyya min talib al-ilm al-muta'ayyina yace inganta niyya ga dalibin ilimi me neman ilimi mana yace al-muayyina niyyan ma wanda take fardu aini ba fardu kifaya Allah ku zo baka ce neman ilimi kace niyya wani da wadatar da ni a fardu aini ne kowa sai yayi niyyar shi niyya wanda take kyakkyawa ya inganta ta mana yace fa man talaba al-hadith lil-mukatharati awul mufahara awul yura awul yatanawal alwazifa dukkan mutumin da yake mun hadisi li mukatara dai zaman to yawaita hadisi ko yawaita malamai awul mufahara ko kuma dai zaman to yana alfahari da wannan ilimi awul yuri awul liyarwiya ko kuma ya zaman to dan ya ringa rawaito hadisi shi kullun shine marawajin hadisi haddathana fulan awla yanalan wazaif ko kuma ya rawai ya karanta hadisin wannan dan ya nemi wata wato wazifa wani aiki awli yusna alaihi ko kuma dan ya karanta wannan karatun nashi dan ya zamanto an yabe shi akan shi wa ala ma'rifatihi ko kuma akan sanin shi ga wannan malai yace faqad khasira to wani ba yayi asara wa in talabahu lillahi amma idan ya zamanto ya nemi hadisi dan Allah walil amal bihi kuma dan aiki da shi yace walil qurbati bi kasratis salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan neman kusanci da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walinaf'in nasi dan ya zamanto ya amfani mutane faqad faza to wannan ya zamanto ya rabota wa in kanat an-niyya dan kaga ni ana neman ilimi dan mene shine dan Allah ka nemi ilimin hadisi dan Allah ka nemi ilimin hadisi dan kai aiki da shi dan ka kusanci wato ubangiji subhanahu wataala da yawaita yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda duk wanda yake neman ilimin hadisi ko yake karatun hadisi ba makawa zai yi ne zai ta yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati tunda daga an zo an ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka gani azama guda kai ni ne kai ta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati sannan kuma dan ya amfanar da mutane to malai yace wannan shine ya rabauta amma wa in kanatin niyya mamzujatan bil amrayn fal hukm lil ghalib yace to idan niyyar ta mutun ta kasance ta cakuɗi da abubuwan guda biyu wata niyya daga wanne ne abubuwan guda biyu nema dan Allah da kuma mene dan can ko neman tarawa ko kuma dan a ce wani hadisi malamin hadisi ko kuma kaza to malam yace fal hukm lil ghalib to nan kuma hukunci sai ya je ga dinjaye abinda ya zama to yarin da in yarin zaya yi dan Allah to wannan shi da niyyar kake nan zata zama to a koke ka in kuma yarin zaya ko kuma dan kuci a ce ku ne ko haddathana kullun to ka gani kuma wancan shine Allah subhanahu wataala ya kare ku mana yace wa in kana talabuhu li fardil mahabbati fihi yace idan kuma neman ilimin da yake kawai yana dan yana kaunar ilimin hadisi yana kaunar hadisi ne yake neman wannan yace ma qatain nazri anil ajri wa an bani adam yace tare da neman wato wannan in lada ba tare da neman lada ba ko kuma wani abu daga dan bil adam malam yace fa hadha kaseeran ma yataghayyar talibatul ulum yace wannan da yawa zaka gani dalibai wanda suke na ilimi suna fadawa wannan zaka ga kawai shi ya shigo neman karatun hadisi ne saboda yana son abu ba yana yazo bane idan Allah kuma ba yazo bane idan a yabe shi a kawai shi yana son ya nemi ilimin hadisi karatun hadisi shi yasa yazo ya shiga wannan karatu to malam yace wannan da yawa daga cikin daliban ilimi suna auka da shi sai yace fa allan ni fala allan ni yata an yarzuka Allahu ba'd sai da Allah dan neman karatun da yake yau da gobe ilimi in yazo sai Allah subhanahu wataala ya azurta shi da mene da abin da ya shafi niyya yace wa aidan haka kuma faman talaba ilma lil akhirah dukkan mutumin da ya nemi ilimi dan lahira domin yarda Allah subhanahu wataala kasarahu li ilma wa khasha'a lillah to ilmi zai nan ya kawo kasarahu a wata ruwaya kasahu li ilma to ilmi kasahu ne ilmi zai zamanto ya tufatar da shi wato ilmi da kuma jin tsoron Allah subhanahu wataala saboda duk wanda yake tsoron neman ilmi zaka same shi mutum ne mumini mai tsoron Allah yace wastakana wa tawada zaka same shi yana kasantar da kai shi yana yin tawabo ranci ba zai zama to yana fifi ta kanshi yana hutawa su shi ne malami su ne kaza a ilimi in neman ilimi kake dan Allah zaka zai same zaka samu kanka mutun ne mai kaskantar da kai mutun ne mai tawazu mutun ne mai nuna shi kanshi shi ba kowa ba game da abin da ya shafi ilimi saboda dukkan ilimi ba a mashaka amma wa man talabahu lid dunya wanda kuma yazo neman ilimin dan duniya wannan yake takabbara bi sai ka same shi yana girman kai da wannan ilimin da cewa ne zo ku karantar da al'umma ka yana girman kai ko kuma in ya fito karantar da al'umma sai kun goggoce duka kun ba da hanya ga malam ya zo mai dubu a kai ko kaza yana girman kai da shi a san akwai wanda zaka gani yanda suke girman kai da abin da ya shafi yace wa takassara yanda zaka ga yana neman jama'a saboda shi kullun kawai in ba jama'a in ya in a gaban shi ma karatun ɗan daidaiku ne kawai zaka gani ba yayi ba karatun in kuma da jama'a zaka gani a lokacin zai yi karatun yana neman jama'a su zo su zo su zo su zo bayan yace wata jabbara aka kuma zaka same shi yana yin abin da ya shafi taurin kai yana kagawa malam yace wazdara bil muslimina al'ama zaka same shi kuma yana rena gaba garin musulmi sai a zo ga wani bawan Allah ya zo yana neman dan mas'ala akan wata sallah ko kuma ta zahiri ya ringa rena shi ko kuma na abin kawai haka ringa gani shi jahili ne shi bai da ilimi shi kaza shi kaza shi kaza alhali kuma shi ma bai san ba wato ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan wannan yake nuna cewa ilimin da yake nema yana nema ne dan mi dan duniya yace wa kana aqibatu amrihi yace karshen lamarin irin mai wannan halin zai kasance ila safalin zuwa ga kaskanci wa haqaratin da kuma wulakanci karshen lamarin dukkan mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba zaka same shi kaskanci da wulakanci yasa zaka gani hatta da irin wannan lokaci wanda ya nemi ilimi dan duniya daman duniya yake zaka ga yana bin shugabanni sa shi ya ringa yin sai abin da suke so yana bin masu dukiya abin da suke so shi yake yi to karshe zai zamanto mini
wannan shugabannin da abin da ya shafi masu dukiya sun raina shi kuma zai zama to bussu ganin haibar ilimi zai zama to ilimin gashi nan zai su ringa wulakanta shi duk ranka duba ka gani irin wasu daga cikin malamai wanda suka yi wohintar da kansu game da wasu wasu dukiya ko kuma wasu shugabanni saka gani a wulakance kullun malami wanda aka san shi da izza ya kamata a ce kana da izza ba so shi yasa salaf suke cewa duk malamin da ka gan shi wato a kowace shugabanni to wannan malamin kawai kace ya halaka saboda wata rana sai an samu kanshi mene yayi wani abu wanda ba shi bai kamata a ce yayi saboda san duniya da wasu abu makamancin haka Allah subhanahu wataala ya kare mu malamin yace fa yahtasibul muhaddith bi hadisi malamin hadisi ya nemi wato lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala da neman ilimin wannan na hadisi da yake raja'a dukhuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda kaunar wato shiga a cikin fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha ila man lam yasma'a Allah subhanahu wataala ya haskaka fuska ya ji kan mutumin da ya haskaka fuskan mutumin da sami'a maqalati yaji wato magana ta maganar wane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wa'aha ya zamanto ya kiyaye wannan maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi summa addaha ila man lam yasma' sannan ya isar da ita ya bada ta ga wanda bai ji ta ba kaga Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi mini yayi mishi addaha malan yace wal yabzulu nafsuhu li talabati al akhyar haka ya zamanto ya yi matukar kokari game da ran shi ga neman wato wanda suke zababbi lasiya ma idza tafarrada lasiya ma idan ya zamanto ya kadaita kada ya zamanto a same ka ringa neman wanda suke zababbin mutane ka ringa zama da su ka ringa neman wanda suke son karatu ka ringa karantar da su ka ringa kada ka zamanto ka zamanto ka kadaita lasiya ma idan ya zamanto ka kadaita a wani waje to dole ka samu wanda zaka ringa karantarwa malam yace wal yamtani'a ma al harami wa taghayyur adh-dhihn yace haka kuma ya hana kanshi ma at-taghayyur ma al-harami tare da tsuha wa taghayyur adh-dhihn tare da kuma wato canzawa abin da ya shafi kwakwalwa wannan kamar idan mutun ya tsuha malamin hadisi to ya hana kanshi ma da yace ga ta hadisi saboda tsuha saboda tsuha in yazo akwai rauni kada yaje bayyana wani abu wanda ba daidai bane ba yace wa taghayyur adh-dhihn saboda sauyawar abin da ya shafi kwakwalwa wal ya'had ila ahlihi wa ikhwani yace kai ya dau alƙawali ma da iyallan shi da ihu da ƴan uwan shi yace hala sihhatihi a lokacin da yana daidan shi kana mata shin ka tun wannan lokacin sai kai alƙawali malan sufi da ƴan uwan ka gida mun kana karantar da hadisi kana bada hadisi yake kace annakum cewa ku wannan ƴan uwan nawo da iyallaina mata ra'aytum muni tadayyartu duk lokacin da kuka ga wani fara buga gehe da gehe saboda tsuha ko kuma canzayen yanayi yace famna'uni min ar-riwaya to ku hana ni kan yin riwaya hadisi an fahimta saboda malamin hadisi ai a zamanin wacce zai zo ya zamana ne hadisan da ya harda ce irin gaba da to in ya dan samu tsuha ya zo akwai gajiya akwai rauni kuma wataran zaka ga hankalin mutum ya dan rage wasu abubuwa to yace a irin wannan sai kai alƙawari tun lokacin kana mene kana saurayin ka cewa fa ku biyan laina da ƴan uwana duk lokacin da kuka gani fa na fara sakin hanya to ku zo ku tsira ni ku ce fa ya kamata a dakata yanzu da yin wannan ruwaya an fahimta shine malan yace fa man taghayyara bi su'i hifzihi wa lahu ahadithun ma'duda wanda kuma ya samu canjin har da shi kuma gashi yana da wato hadisai wanda suke ma'duda wato wanda suke da yawa kididdigu wa qad atqana ruwayata alhali kuma ya samu itiqadin ruwayar shi wato yana da tabbaci ya harace wannan kamar yanda ya harace suratul fatiha to wannan fala ba asabi ta hadisi biha zaman tabayyur babu laifi zai iya bada hadisin wannan lokacin da ma ya canza ai akwai abin da ko ka canza ma yanzu ma kuka ci nawa kaza gani an karanta qur'ani suna da yawa ko wanda gashi ya harace ni ya harace har da ta zamna yanzu hankalin babu amma mene zai zo ya zamna tilawar tana to eh haka ma shi ma wanda tsuha ya kai mishi tsuha ya kai mishi har da shi ta zamanto ta dan ragu amma kuma wannan abin da ya zamanto ya harace yana nan nan da yake to wannan malamai suka ce babu laifi zai iya mene zai iya bada wato abin da ya shafi hadisi zai iya bada karatu wala ba asa malamai ce babu damuwa bi an yujiza marwiyatihi hal taghayyuri ya bada ijaza ababan da ya rawaito lokacin da ya samu canjin yanayi yace fa inna usuluhu madhbutatun ma taghayyarat saboda asalin abin yana nan a dab an yi dabtun su ba su sake ba sani malami ya allafa ruwa ya allafa littafai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ga sunan to amma shi kuma ya zo karshe ya dan samu taghayyuri na ibis to ya halatta wannan abin da ya allafa in ya bada ijaza su ga wani ya rawaito wato kamar shi ya bashi kamar abin da ya shahi ijaza duk da cewa shi in ya samu taghayyuri amma ai asalin abubuwan ba su yi ba me ba su canza ba yace wa faqa wa huwa faqad wa a ma ajaza saboda shi in ya kasance ya kula ya hankalta game da abin da ya bada wato ijaza ta shi yace fa ni fa in ikhtalata wa kharifa idan kuma an samu yayi ikhtilati wa kharaf wa kharifa ya samu yayi takharifi yana sabka daga rezo imtuni amina al akhdh al ijazati min sai a cire a hana shi bada abin da ya shahi wato al ijaza malai yace wa min al adab yana daga cikin ladubba Allah ya hadis ma wujudi man huwa aula minhu lidinihi a wata ruwaya zo da sunni yace yana daga cikin ladabi Allah ya hadisa kada a samu mutun ya bada hadisi ya bada karatu ma wujudi man huwa aula min tare da samun wani wanda ya fi shi shi dacewa sali kai ne an zo kuna zanne ga wani kasancewa wani a bangare kaza na ilimi yayi ne sani yayi ne tumbasuwa a cikin wannan ilimi kada ka zo kai kime kime kace kai zaka bada karatu a abin da ya fi dacewa shine ka bada wani in kuma da sunni ne sai a koma shekaru ni shekara ta 30 wani shekara shi 40 kada a zo a ce a za a bada karatu kuma ga wanda shi yana da karatun in zo in ce a dole sai ni sai ni sai ni sai a sai ka gabatar da shi saboda mene saboda wato abin da ya shahi girman shekarun shi wa itqanihi da kuma abin da ya shahi wato itqanan ma'luma inda ya kasance ya dika ita wa Allah yuhaddis bi shay'in yarwihi ghayruhu a'la minhu haka kuma kada ya bada hadisi wani abu wanda ya kasance wato yana rawaito shi wani shi yana rawaito shi wanda yake sama da shi wa Allah ya gushal mubtadi'in haka kada ya zamanto yayi ma wanda suke fara ilimi al-ghushu me wanda suke fara ilimi al-ghushu ya ringa dauko wani karatu can wanda gashi bai dace ya fara ma wannan mubtadi'in yanzu misali kai ne kana da dalibai wanda suke ga sunan na farawa an baka dalibai ɗan makaranta sai ka ce a yanzu tunda su ɗan makaranta ne mu yanzu fa mun yi karatu sosai mun je mun dauko irin littattafai wani sayyid bukhari wani waye kana yin shi sai ka zo ka ce ɗan makarantar ka yaran ka zaka sa ma sayyid bukhari to kaga ai akwai matsala akwai matsala ko kuma ka dauko musu can wani littafi cikin aqida ka ringa dauko musu wasu mas'aloli wanda in shekara nawa zaka yi kana musu ba su gane ba a me yake so ka fara musu wanda zai kawwana su da ƙasa ka dauko musu ahlari ishmawi ijiziya iziya aqida ma ka samu littafi na ƙasa idan ka dauko wani littafi wanda ka san da yawa kuma yana daga cikin kuskuren da muke samu ne wajen neman ilimi shine mu dauko wani littafi wanda ba shi ya kamata ya zamanto mun yi ba to wannan shine malamin nan yake nuna mana kada kai malami ya zamanto kana ma mubtadi'in al-ghush saboda wannan littafin da shi ya dauko bai kawwana shi me zai kawwana akwai littafai na ilimi sun kasu kaso bi akwai littafi na karatu na kawwana mutum akwai littafi na nazari akwai littafi na nazari yanzu misali mu dauka fiqh fiqh namu yanzu misali mu dawo malikiya in ka dauki su ahadari su ishmawi su iziya su risala kaga wannan duk littattawai na fiqh kuma usul masu kawwana mutum masu takwini to amma baka zo ba ka bar su kaje ka shiga wani a askari ma ai na takwini ne amma yayi yawa duk da shi ma yana iya zama na nazari wani lokaci baka zo ba ka dauko fiqh sunna ko ka dauko alwajid misali alwajid littafi ne na nazari misali duk da shi ma yana da ma'alumai amma usulin ka samu kanka da usulin kai tukun sai ka dauko ne sai ka dauko wasu wanda su nazari alwajin an barka kai kadai zaka karanta ka fahimta sai kadai kana yi karanta ka fahimta wancan kuma daga an zo an karanta maka wabu kira an malin ka sura wa zai fasarta ko sai an je wajen malam to ka gani sai kai shiru ka ce fa akwai matsala ya ne ana wabu kira amma nan ka sura me ake nihi da wannan to amma ka koma asul usul ta yi yanzu misali in ka dauko alwajis ko kuma fiqhul muyassar kai da kanka zaka zo ka karanta sai ka karanta safaha 20 wata kalma bata sai da ka ba to kaga shine nan malam yake mana ishara Allah ya gishal Allah ya gushal mubtadi'in bal yadulluhum alal muhim ya nuna musu abubuwan da yake da muhimmanci abin da yafi dacewa su zaman to sun dauka shine su yi usulin shi yace fa dinun nasiha addini dai dukan shi menene shine nasiha yace fa in dallahuma ala mu'ammarin ani yace idan wani ya nuna musu malami wanda yake ya ja shekaru a rayuwar shi amma kuma amini akwai karatun amma lokacin kuma kamar akwai tilawa amma misali kace garbi da tilawa babu mi babu karatun ainihin karatun abinda ake so yace wa alima qusuruhum fi iqamati marwiyatil ami nasahahum wa dallahum ala alifin yasma'u bi qira'ati ce ya san cewa wannan in ya nuna su wajen wancan ba za su iya karatun kawai za su dauka ba su samu ba wannan ma'ana ma'alumai sai ya nuna musu wani malami wanda yake masani wanda shi ma za su je su amfana da karatun da kuma ilimin nashi mafi yawa magabata su karatun an riga an sani na san mu a yanayin mu yanzu mu ne karatun da mun sai an hausa sai an fasafanta mana su kuma caman da larabci karatun an san me ake gwani an san ma'anonin da ake gwani kawai in ka zo wajen malami kawai bibiya ne sai mutum ya zo ya karanta hadisi ɗari da kar zai tsaya hadisi guda ya ce malam an tsara mishi bayani akan wannan sai dai ko malamin akwai wani bayani in ya karanto wani hadisi ya mishi ishara ga shi amma kai yanzu daga hadisi ɗaya ma wani tun daga isnadi sai ya yi maka bayani nan kaga abu ne wanda mene akwai wahala dole sai ka zama suka ne malami wanda yake masani wanda zai ka amfana wato da abin da ya shahi ilimin shi gabaki daya yace au hadara ma al'ami wa rawa bin nuzuli jama'a bainal fawaid ko kuma ya zama to ka halarci wajen wancan wanda shi kawai harza yake da sannan kuma ka ringa sarta wajen wanda zai ringa maka bayani ya ringa maka fasara idan ka zama gama ka gama gabaki daya wa ruya malam yake cewa an rawaito anna malikan cewa imam malik rahimahullahu ta'ala kana yagtasilu litahdisi ya kasance yana yin wanka idan zai bada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatabakharu yana sa turare wa yatayyab ya tsarfata ya shafa turare nan tabakhur kenan kaga turaren wuta sai ya sa turaren wuta ma ya sa ya fefesa kuma nan fesawa yace wayar basiyabahu alhasana ya sanya tufashi wanda take kyakkyawa wayar zamul waqar wasakina ya lazimci wato nutsuwa wato da an tsaka isko shi in zai bada hadisi malai yace wa yazbura man yarfa sautahu yana tsawatarwa dukkan wanda ya zama to yana daga sautin shi ana karatu hadisi yana tsawatarwa ga shi to ina ga wanda zai zo ana hadisi ya shigo ya tsalla ko mutane ya je ya zama ya ringa ne ga mutane a musu na gaisa kuma ana karatu kan yaya akwai matsala to ko kuma a irin wannan zamanin ba su zawwa da salula suna ana karatu ana a failan su ana karatu shi wannan shine wanda zai bada karatun kaga ya misu to ina ga wanda shi zai saurara ya miro da hankalin shi yace wa yurattilul hadisi yana rera hadisi amma ba irin rera ba ta qur'ani saboda abin da yafi dacewa rera ba madaidaiciya ba irin rera ta qur'ani ba da tajwidi da rinka karantawa kanga innamal a'malu binniyya kaga wannan rera ce ta mini ta alqur'ani sai dai ka rera da lafaza wanda yake saboda mini saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ma imam malik wanda an hakaito cewa idan aka zo aka nemi ana mishi magana zai je ya bada fatawa sai ya tambaya su wane ne wace tan masala ce suka zo masala hadisi ce za a ba su ko kuma irin dai masala ce in hadisi ne sai ya shirya ya fito ya kama jiki ya baza ka fasiki ji ba za su a bada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace wa qad samaha an-nasu fihi hadha al-asar bil isra'il mazmum yace a wannan zamanin wasu mutane sun bada dama cewa za a iya yin gaugawa amma abu ne wanda yake mai muni allazi yaqfa bi ma'ahu ba'd al-alfaz saboda yana boye wasu lafazza misali in zai ijaza gani wani ya dauko hadisi yana karantawa da kut kada da annabi radhiyallahu anhu mun zuwa da wannan kala da sunan da namal amalu min yato in namal gudun kaga wasu lafazza suna bi suna shigewa to wasu malamai sun ce a ba dama ya daki yace wannan abu ne wanda yake da muni saboda ana boye wasu lafazza yace was-sama'u hakada yace ji wa haka da zakai yace la mizata lahu alal ijaza bai da wata miza akan abin da ya shafi ijaza saboda ijaza ba za ka zo ka ce haddathana wani ya ba mu labari saboda ijaza ce sai dai ka ce akhbarana bal mana yace al-ijazatu sadaqa sadaqa al-ijaza ita gaskiya ce wa qauluka sami'tu aw qara'atu hadha juz'un kulluhu ma'at-tamati wa damji ba'd al-kalimati kadhibun aywa yace tare da kaji wannan hadisi da aka zo aka karanta da gudu tare da wannan gamagaman lafza da aka yi wasu an cire ma kalma wasu an yi kaza wasu an yi kaza ka zo ka ce wani ya ba mu labari haddathana yace wannan kadibun ƙarya ce saboda ni ai akwai abin da baka ji ba akwai abin da an tsallake kenan wannan yana nuna maka cewa a rage wato abin da ya shafi gaugawa wajen ba da ijaza ko ba da hadisi wannan muna magana zamanin riwaya da malamai su wannan yanzu kaga ai ba magana riwaya yanzu magana ijaza ce ake badawa saboda abin da ya shafi al-isnad malamin cewa karqalan nasa'i fi iddati amakin min sahihi ce imamu nasa'i ya gayi a wurare da yawa cikin littafin shi sahihi wannan kuskure littafin nasa'i menene sunan ne bai da Allah fa abin da ya shafi as-sahih wa zakara kalimatun ma'anaha kaza wa kaza ya ambata wasu kalmomi ma'anarsu kaza da kaza malamin cewa kana al-hufaz masana hadisi sun kasance ya takaduna majalisal imla'i wa hadha qad adimul yau suna kudurta cewa majlisi na abin da ya shafi al-imla irin imla shine amali malama hadisi zai zo ya rinka yin ibla'in hadisan da ya kasance yana rawaitawa yace wa hadha wannan majalisin kuma yanzu babu irin su yace was-sama'u bil imla'i yakunu muhaqqiqan bi bayani al-alfazil muslimi was-sami yace ji kuma a bangaren imla yana daga cikin abu wanda ya kamata mutun ya zo ya tabbatar da abin da yake daidai ne da abin da malamin ya faɗa labari kada a zo a yi ibla'in hadisi wata kalma baka ji baka tambayi wani aboki na wai menene malamin yace lokacin da ya ga hadisi kaza in ya gayi ma kuma wajen ba da hadisin ka ce a duk hadisin wani ya baka labari tare da cewa wata baka ji baka ji daga wa daga wani wanda yake maku cin wannan yake nan na ma irin malaman hadisi duk yanda suke bin duk akawo komi ya zaman to adili komi ya wuto sak aka yi shi kaji ne kaji baka ji ba baka ji ba yace wannan ba zai zaman to ba wannan dole ya zaman to kayi miza yace wani tajannubu riwayatul mushkilat saboda ya zaman to an nisanci ruwayoyi wanda suke da matsala mimma la tahammiluhu qulubul amma nan kuma matsala ce guda malamin yace wani waliyajtaniba riwayatul mushkilat yace mutun ya nisanci rawaito ababe wanda suke da mushkila me ababe wanda suke da mushkila kamar ga kwakwalan wasu kamar da aje yake cewa ku ba ma mutane labari daidai mine daidai kwalluwar saboda wani hadisi in ka zo ka karanta ma wasu to in a wurin gaba gari ne suka yi yawa ina ji da kyalle an agaji sun huta wasu kuma su kai tai ba za su gane saboda a ilimi akwai wasu masail wanda dole sai kai ilimi kai nisa tukun zakka iya fahimtar menene ake nufi da wannan surtu umur wanda suke na gaibiya al'amura wanda suke na gaibi dan yanzu in aka zo aka wasa a wata mas'ala ana ta karatu nan ana ta karatu in tahi karhinka wallahi kanka zakka ji yayi zaki kanka zakka ji yayi zaki kuma daliban ilimi wanda suke zuwa majalisin su ga yanzu suna fahimi suna sharaka wannan abu suna yin wannan saboda wata in an shiga tun kai ana gayi ma to kwalluwarka bata kawo wajen kwalluwar ta ga kuma hita ringa tunanin dole he ta gane miye ake ni an je can an dawo an ce ma kaza lasiyama masalolin na aqida lasiyama masalolin na aqida duka duba wancan daura da muka yi ta al-qadar al-qada wal qadar kaga al-qada wal qadar shi sai da zamu fara tana ce wannan mu karatun ya kamata ya zaman to ba kowa ba zai kamata ya halarce shi saboda akwai inda in kai in baka kai ba wajen a hudda ma shubha sai a sa maka shubha to kuma wajen ana nema a hudda ma shubha an sa ma shubha ai kaga abu bai ba to shi yasa malam sai yake maka nuni cewa kar nisanci wannan yace mimma la tahmiluhu qulubul amma na daga abin da ya shafi zukatan gamagarin mutane ba za su iya dauka ba kinan fa in rawa zalika falyakun fi majlisin khassa yace idan zaka rawaito irin wannan hadisi ya kasance a wani majalisi majalisi wanda yake khas wanda ka san su waye kuke magana da su lasiyama irin wannan zamanin kuma akwai mutane da yawa wanda suke yana lasiyama zaka ga irin masail yanzu lasiyama wanda suke nasaba kansu ga irin madasida da wasu sauransu masu bacci a mutane su zo su ce kai kana ganin malamin ka gashi na wanda ya karantar da kai hamshakin malami yana karatu ahlus sunna an gana ne ma sai ka ji wani ya zo ya ce a wani dan bid'a da zo ya shiga maka wani abu na bid'ayen kaza ayyaye kaza ayyaye kaza to watar sai ka gani shi wannan sai ya cakula ma lissahi na warko in kai baka tambaya ba baka mai ci ba ina ya sa gaba sai to kai ga malami yana karatu yana kaza yana kaza yana kaza kuma ahlus sunna kuma wani yazo yace dan bid'a yace kaza yace kaza to zaka ga irin wa'annan kuma dalibai wanda suke mubtadi'i dalibai wanda suke mubtadi'i wai su ne zai zo ya rinka karantar da su wata kwanan nan wani bawan Allah yake gayyi mini wani daga cikin ɗan uwa ya fara karantar da wani wato karatu daga alhamdu ma suka dawo faro suna yi yanzu sun kusa alandara kai kawo Allah ya jarabce shi ya samu kansa a irin hannun mutanen aka sa shi ya so shi ne sharhus sunna na waye shi ne sharhus sunna na waye shi ne ar-raddu ala al-mubtadi'a shi ne ar-raddu ana kaza to wannan ya nade kaga ni tun daga farko ma ba dora shi ba kaga wannan ya juje shi abin da ya kamata ya mishi ya sa mishi ahalari ya sa mishi kaza ya sa mishi kaza ya kwara mishi saboda ya san ilimi ya zo kuma a zamanto an zamna a majalisi da shi ana yi da malamai ana cin naman malamai an ce malam wani kaza shi bai iya ba karatu bai san ba wannan malam tun ka ake kai yake gogormaya karatu suka yi gogormaya har abu ya tabbata kai ka zo baka karanci ba karatun baka san ba ina aka sa gaba kawai ka zo kana bi wani taqlidu la a'ama kana bin shi ido rihi ya zo ya ce ma kaza 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 kuma ka bi shi wannan duka abu ne wanda ya kamata mutane su zamanto sun nisanci akwai irin majalisi da ake tattauna irin wannan kadiyoyi shine majalisin dalibai masu ilimi la'alla lokacin da ka bambanta wani wanda kuke zaman ma zai iya haskaka maka ya nuna maka cewa wannan abin da ya dace saboda dalili kaza da kaza da kaza wala yace wa yahrimu alayhi riwayatul mawdu haramun ne mutun ya zamanto yana rawaito hadisi wanda yake mawdu'i wa riwayatul matruh da wanda yake da'ifi mai da'ifi kwarai yace illa ay yubayyinahu lin-nasi liyahzaru sai dai in ya bayyana ma mutane cewa wannan hadisi da naga yi muku hadisi ne mawdu'i wanne ne hadisi mawdu'i mun gani shine hadisin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qariya kenan wannan duka yana daga cikin ababan da malam ya kawo mana a cikin ladabi wanda ya kamata mutun alamin hadisi ya zamanto wato yayi imanin yake a tsaka amantacce yace tushtaratul adalatu fil rawi kashahid an shartanta adala a marwayin hadisi kamar yanda yake kamar sheda yace wa tamazu athiqatu bidabt wal itqan ana bambance abin da ya shafi athiqa shine da dabt ya kasance mutun ne wanda yake da wato tabbatuwa da itqani a wajen wato ilimi fa in dafa ila dalikal ma'rifa wal iksa idan kuma ya zamanto tare da dabt tare da itqan ya ƙara wato yawan sani da kuma yawan bada hadisi yace fa huwa hafiz ya ce wani hafiz kada ka zo kawai wani dan ya Allah ya rubuta wani hadisi da bai kuniya kace al hafiz wani sai ya biyo matakai 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 wal hufaz tabaqat hufaz in ma kuma tabaqa tabaqa ne matsaya matsaya ce fi zirwatiha abu huraira radiyallahu anhu aqulu luwatta shine abu huraira bi huraira saboda in kana neman hafizul hufaz in ka samu abu huraira masha Allah yana daga cikin abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a da cewa duk lokacin da ya ji hadisin manzo Allah ba zai manta ba ya rawaito mana hadisi nawa annan mun fadi dubu biyar da yan kai da nawa dubu biyar da ɗari uku da saba'in da saba'in da nawa da hudu ko da biyar da hudu shi kaɗai hadisan da ya rawaito wa fi tabi'in ka ibn al-musayyib a cikin tabi'ai ka ibn al-musayyib wa fi sigarihim ka zuhuri a kananan tabi'ai ka imamu zuhuri wa fihi atba'u wa fi atba'ihim wanda suka biyo bayan tabi'ai ka Sufyan wa Shu'ba wa Malik thumma ibn Mubarak wa Yahya ibn Sa'id wa Waqi' wa ibn Mahdi thumma ka ashabi ha'ula'i ibn Manda wa ibn Ma'in wa Ahmad wa Ishaq ibn al-Madini wa ibn Ma'in wa Ahmad wa Ishaq wa khalqun wato da mutane da yawa thumma sannan bayan su ya zamanto al-Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari ya shigo wa Abi Zur'a da Abi Hatim wa Abu Dawud wa Muslim sannan bayan su thumma An-Nasa'i wa Muslim bin Harun wa Salih Jazara wa Ibn Khuzaimah sannan bayan su Ibn Sharqi sannan wa mimma Yusuf bil Hifzi wanda aka wasafta su aka siffanta su da ƙarin harza da itqani jama'atun min as-sahabati wa tabi'in min as-sahabati wa tabi'in wasu jama'a daban daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai sannan bayan su summa Ubaydullah bin Umar wa Ibn Aun wa Mus'ir summa bayan wannan Za'ir wa Layth wa Hammad bin Zaid bancin su Yazid bin Harun wa Abu Usama wa Ibn Wahab bancin su Abu Haisama wa Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Ibn Numayr wa Ahmad bin Salih bayan su summa Abbas al-Duri وابن وارا وابن ابن وارا والترمذي واحمد بن ابي خيثم وعبد الله بن احمد ثم بينسو يزمنتو ابن سعيد وابن زياد النيسابوري وابن حوس وابن جوس وابن الاخرم ثم بينسو يزمنتو ابو بكر الاسماعيلي وابن عدي واحمد الحاكم بينسو يزمنتو ابن مندا ونحوه yace summa al-burqani wa abu hazim al-adawi bayan su summa al-bayhaqi wa ibn abdul bar bayan su al-humaydi wa ibn bahir bayan su silfi wa ibn sam'ani bayan su abdul qadir wal hazimi bayan su al-hafiz ad-diya wa ibn sayyid an-nas khatib tunis summa hafiduhu hafiz waqtihi abu al-fath wa mimman taqaddama bayan su sannan wanda suka gabata min al-huffazi na daga cikin manyan malaman hadisi fi tabaqati salita a tabaqa ta uku adadun min as-sahabati wa halqum min at-tabi'in wa tabi'ihim wa halum majarra ila al-yawm aka su zo ayya zawwa yau muka samu wani kinkime mun malami al-hafiz al-mutqin sai ka sashi cikin su fa misr yahya al-qattan fa lokacin yahya al-qattan yuqalu fihi ana cewa ga yahya al-qattan imamun jagora ne hujjatun hujja ne sabtun wato tabbatacce ne jihbid wa thiqqa thiqqa duka wannan ka gani wasaf ne aka wasafta shi daga abin da ya shafi summa thiqqa hafiz sannan martaba ta gaba bayan shi ya zamanto thiqqa a cewa na amintacce ne kuma hafizin hadisi ne sannan thiqqa mutqin same shi wani thiqqa ne amintacce ne kuma mutqin ne yana da itiqani a wajen karatu summa thiqqa arif thiqqa amintacce arif masani hafizun saduqun wa nahu dalika fa haula ila huffaz malan yace as-siqqat wanda suke amintattu idan farada ar-rajul idan ayyansu ya kaida minhum min at-tabi'in da su da kuma wasu daga cikin tabi'ai fa hadisuhu sahih hadisin shi gaddace saboda shi ya kai watsayin yana iya kaita shi karan kanshi ya rawaito hadisi saboda ingancin shi da tabbacin shi da kai shi har da shi wayin kana min atibai idan ya kasance kuma bayan tabi'ai ne kila sahihun gharibun za ya ce sahih ne kuma amma dai gharib saboda ya kaddace tabi'ai ba kamar wancan ba su atibai tabi'in ba kamar su ba suke ce wayin kana min asbahi atibai tarihi kila gharibun farru sai dai malam yace wayan daru wayan durru tafarruduhu fatajidul imam minhum indahu 100000 hadis yace tafarrudun su yana kankanta a cikin wa'annan malamai yace zaka samu malami daga cikin su yana da 100000 hadisi wajen 2000 yace la yakadu yatafarradu bi hadithaini wa thalatha ce ba za ka same shi ba face a cikin hadisi biyu ne ko uku ya zamanto ya kadai face duk wannan hadisin zaka ga akwai wasu malaman kuma irin shi wanda sun kasance suna da wannan ruwaya wa min kana ba'dukum fa aina ma yanfaridu bihi ma alimtuhu wa qad yujad yace wa man da wanda suka zo bayan su duk inda aka samu zaka gani an samu ba shi kadai bai kadai ta da wannan wa qad yujad ta rayuwa kuma a samu wanda zasu zamanto sun kadai da sai malam yace sun manan katalu ila al-yaqaza sannan mu huska zuwa mu juya zuwa ga abin da ya shahi wato falkaswa as-siqa al-mutawassit shine siqa wanda yake matsakaici al-ma'rifati wa talab wanda yake da masani da kuma wato abin da ya shahi ne ma yace fa huwa allazi yutlaqa alayhi annahu siqa wa hum jamhuri rijal as-sahihai kana daga cikin wato dayo mazajin sahihai litahin sahihai zaka gansu duk amintattu ne fa tabi'ahum فتبيعهم فتابعيهم اذا انفرد بالمتن خرج حديثه في ذلك الصحيح تي باين سو wanda zasu zawanto imam al-bukhari ko imam muslim ko kuma malamin da yayi iltizam as-siha a cikin littafin shi idan ya rawaito hadisi da wannan koda ya kai da hadisin shi wato sahihi ne yace wa kada ya tawaqqaf kaseerun min an-nuqad fi talaq al-gharaba ma as-siha tai da yawa daga cikin malaman hadisi sun yi tawaqqufi akan sakar da abin da ya shafi garaba tare da cewa hadisi sahihi ne fi hadisi atiba'i sihhat siqat daga masu biyo ma wato amintattu wa kan yujad ba'duhum zalika fi sahih duna ba'd to wasu zaka iya samu a cikin sahihai wasu kuma ba za ka samu ba hadisan ma jama'atu mana yace wasu jama'a suna cewa min al-fatwat al-hadis alladhi yatafarradu bihi mithl Husayn wa Hafs ibn Iyas munka to wasu daga cikin malamai suna cewa hadisin da Husayn ya zamanto yayi tafarrudu da shi da kuma abin da ya shahi Hafs bin Ghiyas yace hadisin suna cewa hadisi ne wanda yake munkari saboda tafarrudin su wato ba zai zamanto ba ya wannan al-munkar mun gane shi ne tafarrudin rawi ad-da'if liman huwa awla minhu yace fa in kana munfaridu fi tabaqati mashayikh ila imma atlaqun nakarata ala man farada bi mithlu usman bin abi shayba wa abi salmaka wa abi salmata at-tabuzaki wa qalu hadha munkar yace idan ya zamanto tafarrudin hadisin ya kasance a cikin tabaka ta cikin wannan malaman yace za su yi itlaqin shi cewa wannan munkari ne kamar misali usman bin abi shayba da abi salma at-tabuzaki at-tabuzaki wannan hadisin sai a ce munkari fa in rawa ahadithu min al-afrad al-munkara idan ya rawaito daga hadisai wanda suke wannan munkaran yace gamazu waliyun hadithu za su cukuda su zamanto sun raunana wannan hadisi nashi watawaqqafu fi tawthiqihi za su tsaya game da inganta wannan hadisan nashi fa in raja'a anha idan ya dawo daga wannan hadisan bi rawaito su wamtuni amin ruwayati aka hana shi rawaito wannan hadisan munkarai wajawwaza ala nafsihi alwaham ya tabbatar ma da kanshi cewa ba wannan kuskure ne yayi wannan waham ne yaje fa hadha khairul lahu wannan shi yafi alkhairi a gare shi wa arjahu li'adalatihi wannan shi yafi inganci ga ingancin shi da adalcin shi yace walaysa min haddi thiqa bai daga cikin ta'rifin thiqa annahu la yaghlatu wala yakhta wala yakhta wala yukhti bai daga cikin inganci a ce wani kawai dan an ce thiqa ne shikenan bai kuskure ko kuma bai yin wani abu na abin da ya shahi galabi yace faman alladhi yaslam min zalika ghayra al-ma'sum alladhi la yuqra ala al-khata ai babu wanda zai kubuta da kuskure fa ce wanda yake ma'sumi wanda ba zai taba karanta abu wanda yake na kuskure waye shi wanda bai kuskure ha manji ba naji kamar wani yayi wata magana wanda bai kuskure shine anzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya jajiya Allah mu tsaya anan mun so yau da wannan litafi Allah ko da har lokacin ba zai ba mu ba da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana in sha Allah daga cikin zakatan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين